bata da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da matsaruwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi baƙuncin wandan Najeriya ne, kuma bari mu bar baƙon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Abdullahi Babatunde Oduduwa.
Tun yaushe ka zo nan Amurka ne?
Tun November 2009.
Me ka zo yi karatu, ka zo yi koko dai ka zo yin sana'a ne?
Ko ka zo? Na yi master public health, na gama a UB Zaria first degree, na yi master public health a Stone Maryland. So na gama tun da tun na har yanzu na samu papers home, then na fara business nake yanzu LPN. Na gama ban fani da shi ba, ina na aiki kadan na yi LPN, na samu certificate kuma na yi abun nan PSC, na yi security. So yanzu tun da abin suke yanzu na samu kuɗi, ina da papers, samu cases. So na fara ina yanka mota yanzu ne Shepard a Turiya, na yi container a Kaduna, a Ghana, baki ba?
Me yasa baka yi aiki da takardanka na shaidan karatu zuwa kammala? Me yasa ka zaɓi yin sana'a?
A nan dai na ga more opportunities ne. Sai da na ga opportunities wey irin kamun akwai na bin computer programming. Sai wani yaya ma sai na yi computer programming nan. Amma dai sai na ga wani hanya, sai ya buɗe wani hanya ne sai a Ghana wey na kawo CFR. So na yi filin credit na so Bank of America sun ba ni big loan nan, sun ba ni kamar 5,000 na fara CFR business. Ina fara CFR business nan, ina yanka mota zuwa Ghana, ina yi container a Ghana and Ladi 4 a Nigeria. So na samu kuɗi sosai da nake ina yaki ma san hani $25 an hour ga yaki yanzu ba $25 an hour. Amma wannan dai zuwa a Ghana container ina yi container, ina yi irin big pickers. Yanzu da fa nake yi.
Kace bankin America ta baka bashin $5,000?
Nake 25. Sun fara daga 2,500 suna son 5,000 nake yi, sun 10,000 nake yi, sai yake su ba ni ma akwai ni Westpac kuma sun ba ni 10. So duka na siya mota, na siya mota kan yanka paper, then na yi container through a Ghana da Nigeria Ladi 4. So a Ghana shi ne wajensu, shi ne kamar Ladi 4 shi ne a Boso kan. So ina sai na samu kuɗi na investing 10,000 na samu 20-30 kamar time 3 nan. So nake wani yake zai yi kuma.
So maimakon a ɗauke ka aiki, yanzu kai ke ɗauka aiki kenan?
Na yi personal job na nake so yanzu nake yi, sabu ne nake yi. So da ni dai ina da wani hina ga wani hina da office a Opa Marlboro ko Buta na gan na yi playing suna ba su. Ya sai ina da mota, ina sayar mota ma a Opa Marlboro, ina da dos, ina da babban dos a Opa Marlboro yanzu.
Yanzu ka baba tun daga mutane ka ɗauka aiki yanzu a ofishin ka a nan?
Mutum biyu ne.
Kowane lokaci kake aika motoci da container a Ghana da Najeriya koko a lokacin?
Zan ce wai lokacin kamar every 2 months ne na yi. Amma dai in wai in dai hankali akwai kamar union kamar guda 5. Akwai na in permanent staff dai su biyu ne. Amma dai magana kullum mai magana business wai za su yanka spare parts mutumin Cameroon Sirialo zuwa suna ba su kuɗi faka, suna ba su 150 safiya ka 150 per HFA. So yanzu dai a Spanish ma da suna ana da body workshop ma suna zuwa ne ba wai permanent ba ne, suna da body workshop a Visitite. So yanzu dai ni dai for me dai sai a su herin suna be my own permanent working for me.
To amma ba watan dai a ina kake samu waɗannan motocin da kake yankawa, kuma yankawa kamar yaya? Mun kana cewa yankawa
stepper ne ga akwai ne adventa ka sun shi wai ka buga adventa din, akwai wurin ko kai ko pass auction ai nan insurance auto auction in adventa ka adventa din anya ka hani. So ina siya kawun duka mun kamar to taka mai yanzu wai sana mai yanzu wai da normal ka sana mai to taka mai 4,000 5,000 su siya nan. Amma dai accidented ne daga baya sosai, sin siya kamar 800 a auction. So komai da komai zai yanka kuma kamar 1,000. So engineer transmission na samu kudina sosai a dogo kudina engineer gearbox don na samu kudina so akwai wani wurin insurance auto auction so kuma akwai kupat so insurance auto auction nan so sun ba ni facilities ma wai okay ina rigu credit na hari da su I think sana 12 nan hari da su 11 ne so akwai business din kuma mai Nigeria dai so sometimes ma a tafi da phones ma da phones bar phones ma na gara su computer grade na tafi da phones nan kamar iPhone din nan bar phones din nan kamar Samsung din gara Nigeria 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 ko Ghana so na samu extra stand to Samsung ne Nigeria
to ba wutun da sanda za ka kai container din nan Ghana ko Nigeria ka kai indi container ne ko kuwa sai container ta je sai ka ji daga baya ko ko kana da wasu wanda kake baya ne a can
ni
kayya ba wutun dai lokaci ya daga mana hannu a cikin shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani ma fare a yau nan shirin namu zai diga aya domin ko lokaci ya daga mana hannu yanzu a madadin bakon namu Babatun da Ahmed Oduwa da Jun Liberation da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Nare Muhammad in me, he took a vow. Kai bari in la me, kai bari in la me, he had a